بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله اجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الامام حرب ابن اسماعيل الكرماني rahmatullahi alayhi wa jazakumullahu khaira da sina takwas za mu tashi inda malai yake cewa wa yu'ridu alayhi al-ibad yawm al-fasl wad-din za a bijiro ga Allah bayi ranar sakamako ranar tantance abubuwa da ranar hisabi fa yatawalla sai Allah zai jibinci hisabi nasu bi nafsihi Allah zai jibinci wannan hisabin la yali dalika ghairu ba wani wanda zai jibinci wannan hisabin na bayi in ba Allah ba azza rabbuna wa jalla wa huwa ala ma huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkanin komai Allah qadir ne ala kulli shay mallan ce wal qur'anu kalamullah sai mas'alatu al qur'an kalamullah mas'alatu al qalam da al qawlu bi khalqil qur'an kenan mallan yace wal qur'anu kalamullah qur'ani maganar Allah ce qur'ani kalamullah domin sifatin ce min sifati wal qur'anu kalamullah takallama bihi Allah yayi magana da shi haka yake magana da qur'anin nan ga jibril shi kuma jibril yazo yi wahayin shi ga annabi da haka kalam ne na Allah laysa bi makhluq ba wai halitta bane sifati ba wai makhluq qur'ani walaysa bi makhluqin kalamu malikina faman za'ama anna alqur'ana makhluqun wanda kuma yariye cewar qur'ani abin halitta ne fa huwa jahami ba jahami ne eh kodai ko ai jahami shi da wannan ko shine walaysa bi makhluqin kama qala jahamu haka ya fada walaysa bi makhluqin kama qala jahamu wa mu'tazilir rashidi ذاك الذي اتلى وليس المخلوق والقران كلام الله قراني كلام الله يتكلم به ليس بمخلوق فمن زعم ان القران مخلوق وند يريد تشور قراني ابان حالتا ني فهو جهمي جهميني كافر كافر ان كافرشي ني كاي سي اكن كان كما ga ta'liqin albani wa bahawiyya zaka samu bayani akan alqawlu bi khalqi alquran ومن زعم ان القران كلام الله wanda yariye cewar alqur'ani maganar Allah ne wa kafa hey tawakkufi sunan ambaron walam yaqul bi fada ba kaga za'ama anna alqur'ana kalamullah ma wa kafa hey tawakkufi walam yaqul bi fada ba eh kasa fada yace shi laysa bi makhluq walam yaqul bai ce ba laysa bi makhluq bai ce ba bai ce ba laysa bi makhluq ba abin halitta bane to wannan fa huwa akfaru amma hi kafirci ne al-awwal daga wancan da farkon nan eh shi wannan akhras ne suke ce mashi shi dan akhras ba fa huwa akfaru min al-awwal yafi na farkon wa akhbasu qawla munin magana wannan ta fita wancan man zama an al-qur'ana kalamullahi wa waqafa in tawakkuf ai wannan ya kawo su ibn abi daud ya yace لا تكف في القران بالوقف قائلا كما قال اتباعهم ثم ديكنسو اصناف دن ديكنس جمجن جهمني ابن صفوان ديكنس ديك اوكو ده ماسو لفظي بالقران مخلوق اللفظ ما لا يتي ومن زعما ان الفاظنا اوكو ومن زعما ان الفاظنا بالقران وتلاوتنا له مخلوقا والقران كلام الله من جد ayan dai wanda yace anna alfazana lafuzan mu bil qur'an da qur'ani wa tilawatina da tilawat da muke yi lahu qur'ani to makhluqa yace lafzi bil qur'ani makhluq lafzi na yanzu na da kalamullahi ne amma da nace alhamdulillahi rabbil alamin wannan makhluq eh amma yadda alqur'anu kalamullah amma shi dan lafzi ne amma yanzu da ake lafazin to yanzu makhluq wannan tilawai ta mu yanzu to makhluka ce amma yadda alqur'anu kalamullah kuma fa huwa jahami khabithun ni mubtadi'un kiwan dan bidan nayi dibe sha ba kaga na farkon alqur'anu kalamullah laysa bi makhluk anan miki shi kuma wannan dan bawon mu ba zai ce kalamullah ba zai ce makhluk ba dan bawon mu eh shi wannan iblis na shi wannan kurma ne bi magana shi kuma wannan na uku dan lafziya ne shi kuma lafzi bil qur'ani makhluk to shi ma wala kar ka zama bil waqfi qa'ilan cikin in al waqf shine manza ama anna al fazana bil qur'ani wa tilawatina lahu makhluqa wal qur'anu kalamullah fa huwa jahmiyun khabithun mubtadi'un kaga wannan ma wani dan bid'a ne mai zaman kanshi na farkon الفاظ العباد بالقران يراد به معنيان ملائكه وسلسن سكو جو كارنتا wannan matsalai an fafata sosai an jarabi sunan ahmad bin hanbal akanta sosai da sosai sun sha wahala wa man lam yukaffir ha'ula'il qawm duk wanda bai kafirta wadannan ba wal jahmiya da jahmiya kullum gaba ɗayan su ba huwa mislu da hukumar sani dan wannan kafirci da afili to idan zaka ji wani dardar kuka ce ah inda ba ruwana to kaza irin suke nan kai ma wa kallama Allahu Musa taklima wannan dan su kore ma Allah al-kalam suka ce ai nan ai wa kallama Allah ne Musa tunda shi Musa ba kasuri ne la ala sarfi shi to suka ce da haka inda abin yake ai wa kallama Allah ne Musa sun yi at-tahrif al-lafzi suka ce ai wa kallama Allah Musa ai Musa da ma kasuri ne ba ni za a yi a samu wani abu ya bayyana tunda shi da ma to kaddaru alayhi al-harakat gaba ɗayan su suka ce nan Allah maf'ul bihi ne he zama Allah kallama Allah Allah maf'ul bihi ne muqaddam he zama Musa shine fa'il mu'akhkhar da haka wa alamatu za a ce raf'ihi ad-dammatu al-muqaddarani al-alif wannan zuhuri at-ta'azzur dama ka gama kusuri ne da haka ba wai kallama Allahu bane Allah ya magana Musa maf'ulun bihi takalima azama masdar ko azama maf'ulun mutlaq to Allah ya kiyaye wannan shi ake tahrif da yake lafzi a wa kallama Allahu Allahu shine fa'il Musa maf'ulun ka Allah ya magana da Musa takalima aga kallama aga yukallim ne takliman taklim masdar ne wanda yake na kallama wana walahu taura ya bashi at-taura min yadihi daga hannun shi ila yadihi zuwa ga hannun Musa to amma nan ma ja'at hadhihi al-ibara marwiya an ka'ab al-ahbar wannan ibara an rawaito ta ne daga ka'ab al-ahbar wanda at-tabarani ya fidda ita a cikin as-sunna da abu shaykh amma walam yathbut rafuha ila an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wannan bata kai ba a rafuta zuwa ga annabi walam yazalillahu azza wa jalla mutakallima Allah bai gushi ba yana magana Allah mutakallim ne aliman kuma wanda yake masani fa tabarakallahu ahsanul khaliqin والرؤيا من الله عز وجل وهي حق مالن يتي الرؤيا من الله عز وجل اذا غنن الله الرؤيا من الله عز وجل حق wannan gaskiya ne idza ra'a sahibuha shay'an idan ma'abucin wannan gani yaga wani abu fi manamihi a cikin baccin shi mimma laysa huwa dirsu wannan yake ba shirmawin bane ko ƙarya ko wasan hankali faqassaha ya bada labari ala alimi ga wanda yake masani wasa daka fiha ya gazgata ta wa awwala ha ya fassara ta al alimu ala asli ta'wili has sahih akan asalin fassara mai inganci walam yuharrif bai tahrifi ba bai canza ba ko yi kwana to farruya wannan mafarkin wannan ganin Allah wa ta'wiluha da fassarar hina idin a wannan lokaci haqqun to da gaskiya ne wa qad kanatir ru'ya min annabiyina wahya ar-ru'ya tana kasancewa daga annabawa wahayi fa ayyu jahilin bi ajhala mimman yata'anu fi ru'ya malin yace wani jahili ne kuma wanda yafi jahilci wanda zai yi suka akan wannan ru'ya wa yaz'umu annaha laysat bi shay yari yace ruma ba komai bace wa balagani anna man qala ya labari ya zo mani anna man qala hadha alqawl wanda ya fadi wannan zancen la yarliktisala min ihtilam bi ganin za a yi wanka da ake wafarki yana ganin ma ai ru'ya ma gaba daya ai misali ba zai yi ba misali ko yana korewa to yana ganin me irin wannan fahimta yana ganin cewar idan aka yi wafarki ba za a yi wanka ba ko wani irin mafarki ma aka yi to ba za a yi wanka ba gaba daya wa qadru ya annin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ru'yal mu'min kalamun yukallimu bihi rabbu abda kaga ru'ya ta mu'mini kalamun ta wata magana wadda yukallimu bihi rabbu abda Allah yana magana da bawan shi mutum ya irin wannan to gaskiya ne to anan dai shi wannan hadisi ibnu abi asim ya fidda shi a cikin as-sunna ta hanyar Junaidu ibn Maimun da kuma Abu Abdur Abu da kuma Abi Abdul Humaid an Hamza ibn Zubair an Ubada ibn Samit marfu'an lafazin shine ru'yal mu'min min kalamin yukallimu bihi al-abda rabbuhu tabaaraka wa ta'ala fil manami shine lafazin akwai Junaidu dan Maimun da Hamza ibn Zubair uhuma majhulani ɗan ilimin hadisi kuma sun san jahala ta daga cikin abubuwan da suke sa ayi at-ta'nu fi rawi a soki rawi a yadda hadisin shi wa qala yace kuma ar-ru'ya min Allah ar-ru'ya daga Allah ne inna ar-ru'ya min Allah ko a wani lafazin wa billahi at-tawfiq so wannan ar-ru'ya min Allah Imam al-Bukhari ya fidda wannan shi wannan ya inganta ar-ru'ya min Allah Imam al-Bukhari ya fidda wannan a cikin kitabu dibbi babi na an-nafsu fi ar-ru'ya Imam Muslim ma a cikin kitabun ru'ya shine ar-ru'ya min Allah wal hulmu amma shi mafarki shi daga shaitan ne yana ilma gaskiya ko ba gaskiya ba al-hulmu kenan mafarki normal wanda zai iya zama gaskiya ko ba gaskiya ba fa idza ra'a ahadukum shay'an dan ɗayan ku ya ga wani abu ya karahuhu wanda yake kinsa falyanfuth hina yastayqiu thalatha marratin sai ya tofi yastayqiu thalatha marrat wa yata'awwad min sharriha innaha la tadur sai yasta'adha yi kaza kaza da sauransu to wannan ke idan mafarki ne wanda yake kuma mafarki ne wanda yake na gare shi nan gane ko sai ne matsari wa min sunnatil wadiha daga cikin sunna wacce take sunna ce a bayyane as-sabita kuma sunna tabbatar ciya al-ma'rufa shine zikru mahasini ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shine ambatan kyawawan ayyuka na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama aji kana kiran sahabbai da ayyukan su kyawawa kana yaba musu kana musu at-taraddi to wannan za a ce lalle ahlus sunna ne kuma kullihim gaba ɗayan su hubbu sahabati kullihim li mazhabun kina mun nake su wal kaffu an zikri masawihim da kuma kamewa daga ambatan ayyukan su da suke awansu da suke muna na wanda suke akwai awane da ba haka su ba misali ko wasu misali a ce fitan ne ko wasu rigingimu da sauransu to duka wannan rashin kutsawa kamar da ibn taymiya ya kawo a cikin wasabiyya wal khilaf da kutsawa game da sabani alladhi shajara bainahum wanda ya gudana tsakanin su nan ma al-kaffu ake su akan dhikrul masawa da haka mutun ya kame game da sabani da ya gudana ai alladhi dara bainahum faman sabba ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aw ahadan minhum ko ya zagi daya daga cikin sahabbai aw tanqasahu ko ya tawaye wannan sahaban ya naqasa shi ya tawaye shi aw da'ana alaihim ko kuma ya soki sahabbai aw arraba bi aibihim ko ya bijiro da aibin su aw aba ahadan minhum ko yazo ya aibanta ɗaya daga cikin sahabbai bi qalilin aw kaseer da kadan ne ko da yawa aw daqqa ko kadan she daqqa aw jalla ko da yawa mimma yatadarraqu bihi ila alwaqi'a fi ahadin minhum idi ya auka ga mutuncin wanda daga cikin su fa huwa mubtadi'un wannan bid'a ne haka alama ce ta ahlu sunna kaga yana ambata alhiran sahabbai yana kamewa daga dukkanin abin da ya gudana tsakanin su na musawi ne kuna alhilaf mana yace rafidi wannan rafidi ne khabithun mumuna mukhalif mai saba mata farkin magabata la qabala Allahu sarfahu wa la adla kuma ga wasu adara take mumuna adda shine yace la yaqbalu Allahu minhu sarfan wa la adla zamu nemo daga Sheikh Ahmad sune udaba nan hisin wannan sharhin wannan addu'ai bal hubbuhum sunnah san su sunna ne wa du'a'u lahum qurba qurba yin addu'a gare su lada ne waliktida bihim kwaikwayin su wasila hanya ce wal akhdhu bil wal akhdhu bi atharihim fadila irruku da tafarkin su wannan falala ne subhanallah ibnu batta a cikin ash-sharh wal ibana yake ce maka wa nahnu wa nuhibbu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace mu muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ibnu abi zamanin al-maliki shi ma cikin usulu sunna yana ce maka wamin yake cewa ayya taqidal mar'u al-mahabbata li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa min qawli ahli sunnah shine ayya taqidal mar'u al-mahabbata li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin zantukan ahli sunnah shine ya kudurta soyayya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ayyin shura mahasinahum ahli sunnah ya ringa yada ayyukan su kyawawa wa fadailahum da falalata su wa yumsika anil khawdi fi ma dara bainahum ya kuma ringa kamewa game da kutsawa ga abin da ya gudana tsakanin su haka imam tahawi shi ma cikin tahawiyya wa nahnu wa nuhibbu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala nufridu fi hubbi ahadin minhum muna san su ba ma zakewa wajen san daga cikin su haka ahdani a cikin duniya yake cewa da majara bainas sahabati fil waga bisyufihim yawm altaqal jam'ani so da haka san sahabbai addini san su addini haka mutan gidan annabi suma karaba na shi ya ala baiti rasulullahi hubbukum fardun min allahi anzalahu kamar na shafi yake fada ya ala baiti rasulullahi hubbukum fardun min allahi fil qur'ani anzalahu yakfikum min azim al-fakhri annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu wa khairu hadhihi al-umma ma fi al-hirin wannan al-umma ba'da an-nabi bayan manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama abubakar shine abubakar as-siddiq wa khairuhum ba'da abi bakr ma fi al-hirin sahabbai bayan abubakar as-siddiq shine umar wa khairuhum ba'da umar ma fi al-hirin su bayan umar shine usman وقال قوم من اهل العلم وسو daga cikin ma'abota ilimi wa ahlus sunna da ahlus sunna suna cewa wa khairuhum ba'da uthman ali mafi alhirin su bayan uthman shine ali muna ma shine abin da yake tabbatacci ga ahlus sunna shine gabatar da uthman akan ali kamar ne ibn taymiya cikin alwasidiyya ya bugar akan wannan kuma yayi ibalan taqdimin ali akan usman shine tabbatar da usman akan ali wa qafa qaumun ala usman wasu kuma sun yi tawakkufi ga usman kawai shikenan wa hum khulafa'un wa hum khulafa'un rashidun mahdiyyun sune khulafa'ar rashidun sune khulafa'ar rashidun thumma ashabu muhammadin sai kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba'ada ha'ula'il arba'a khairun nasi bayan wadancan guda hudun nan sai kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sune khairun nasi qarni ko summal ladina يلونهم ثم الذين يلونهم لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم بايا حلستا غواني يا أمبتوانا أبتكين أوان سمونانا باكرون اندامي ولا يطعن على أحد منهم بعيب كوكما يسو كتلاي دك تكين صحبي دعيب ولا بنقص كوكما رتوايا ولا وقيع كوكما يأوكا كتمتن شدك تكين سو kaman fa'ala zalika to duk wanda ya da shiga cikin irdi cikin mutuncin sahabbai to fal wajibu ala sultan abin da yake wajibi ga shugaba ta'dibahu ya gyara mai zama wa uqubatahu ame uquba a hukunta shi laysa lahu an ya'fu an bai ga shugaba yafi mashi ba yafiya a hukunta shi bal yu'aqibuhu ya mashi uquba thumma yastatibuhu sannan ya nema da ya tuba fa in taba in ya tuba to qabila minhu sai ka ba daga wajen shi a ci a kyale shi tun da riga ya tuba ya ruju wa in lam yatub idan bai tuba ba kuma yake tuba din yake nadama to aada alaihi al-uquba adawa kana mashi hukuman har ka sunna babu wasa malam magabata akida ba sa dokata da wasa da gaske karba ga malam lafuzza ake baka duk lafazi da an ce babu shi a ransi sai mu rudugu a ce ba yadda ba a ce a banda kaza ba za a ce kaza ba to haka ake harkar akida ba a wasa game da sunnoni game da akida wa in lam yatub aada alaihi al-uquba a saki mashi wannan uquba thumma khallada hul habsu kai a kulle shi ma gaba da a daure shi ma gaba da tunda abin nashi ya zama shigantaka hatta ya tuba har ya tuba bai raja'a har ya dawo ya gane kuran shi fa hadhihi sunnatun fi ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan ce sunna game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to lokaci yayi za mu tsaya anan sai mu tashi wa na'rifu lil arabi haqqaha wa fadluha وسابقتها إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله